sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Magidi da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 5 ga watan Yulin 2021. Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewa ministar hankokin kasuwanci da zuba jari ambasada Maryam Yalwaji Katagu ta yanki jiki ta fadi yayin da take jawabi a garin Bauchi.
Ya zo ta kan a tana jawabi shikenan, kuma sai ta kama kanta haka to shikenan, sai kuma gidi kuma sai yayi beta ya wato gidi ya wata shikenan, kuma sai ta kai ga kasa.
Muna kuma da rahoto kan yadda al'umman garin Kaduna suka saki shiga imuwa biyo bayan sace daliban makarantar Bethel Baptist da ke Marabar Rido kwana daya bayan sace malaman jinya a asibitin Kutare da ke garin Zaria. Sai kuma jihar Kano, inda canza akanta ya janyo dakatar da shugaban karɓar korafin jama'a da yaƙi da rashawa ta jihar Kano, barista Muhimmi Magaji. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Salima Lumfashi na tafe da rahoto na musamman wanda a yau yayi nazarin harkokin ilimi a Najeriya bayan da yar shekara 71 da haihuwa ta kammala karatun digirgir a fannin harshen Faransanci, kuma ta fi kowa samun sakamako mai kyau. Muna kuma dauke da labarin wasanni da Murtala Faruk Sanyin da zai gabatar. Amma kafin nan, ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'ai sun faɗa a yau Litinin cewa wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kwashe 'yan makaranta 140 daga makarantarsu ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya. Maharan sun buɗe wuta a kan makarantar ta Bethel Baptist da ke jihar Kaduna da sanyin safiyar yau Litinin, suka sace galibi 'yan makarantar 165 da ke kwana a cikin makarantar. Malaman sun faɗa wa manema labarai cewa ba su san inda aka kai 'yan makarantar ba. 'Yan sandan jihar Kaduna sun ce sun kubutar da ɗalibai 26 da kuma malami guda. Sace 'yan makarantar na yau Litinin yana cikin garkuwa da mutane da ke faruwa a arewacin Najeriya, wanda ake yi domin karɓan kuɗin fansa. A ƙarshen watan da ya gabata, wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata makaranta a jihar Kebbi, Najeriya, inda aka sace aƙalla ɗalibai 80 da malamansu. Ƙungiyar Amnesty International mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce kimanin makarantu 600 aka rufe a arewacin Najeriya sakamakon yawan hare-hare tun ƙarshen shekarar bara. Tun da farkon wannan shekara, gwamnati ta yi alƙawarin samar da tsaro a makarantu, amma malamai da masu fafutuka sun ce har yau makarantunsu ba su da kariya. Bayan gwamnatinsa ta gaza cimma adadin rigakafi na ranar samun 'yancin kai, gobe Talata shugaban Amurka Joe Biden zai kira ga al'umman kasar da ba su yi allurar rigakafi ba da su je a musu domin kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus, musamman sabuwar nau'in cutar da ke tada hankali. An shirya Biden zai jawabi akan yaki da COVID-19 a fadar White House da kuma shirin ba da rigakafi, yayin da ake kara bayyana damuwa game da sabuwar nau'in cutar ta Delta da ke yaduwa a fadin kasar. Manufar gwamnatin Biden ce ta baiwa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa da suka haura shekaru 18 rigakafin COVID-19 ko kuma akalla su samu koda allura guda ce ya zuwa ranar 4 ga watan Yuli da kasar ta samu 'yanci. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta faɗa a ranar Juma'a cewa kashi 67 cikin 100 an yi musu allura, kana kashi 47 cikin 100 sun yi allurar rigakafin sau biyu. Shugaban ya yi matashiya cewa yaƙi da cutar coronavirus da ta hallaka sama da Amurkawa 600,000 yaƙin har yanzu bai ƙare ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin, ofishin Kate, wata 'yar gidan sarautar Birtaniya, matar Yalima mai jiran gado, ta killace kanta kana ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa gwaji ya tabbatar da ya kamu da COVID-19. Mai martabar dai bata nuna alamun cuta ba, amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya. Kana ta killace kanta a gida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotanninmu a jihar Bauchi, inda rahotanni ke nuni da cewa karamar ministar hakokin kasuwanci da kuma zuba jari na ƙasa, ambasada Maryam Yalwaji Katagum, ta yi sumar tsaye wajen bikin kaddamar da ofishin jiha don shimfiɗa shirin harkokin noma da masana'antu da kuma bunƙasawa a garin Bauchi. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad yana ɗauke da ci gaban rahoton.
Kamar yadda ganau suka shaida mini, sun ce a lokacin da ministan take karanta jawabin nata ne sai suka ga tana kama kanta kamar yana yi mata ciwo, sai suka ga an tallafe ta kafin ta kai ga faduwa ƙasa.
Ni ya gaskiya abin da sani shine ya zo ta kan tana jawabi, to kawai tana jawabi shikenan, kuma sai ta kama kanta haka, to shikenan sai kuma jidi kuma sai ya yabe ta, ya wato jidi ya yabe ta shikenan, kuma sai ta kai ga ƙasa. Wato daga nan kuma shine kuma sai aka yi maza-maza, aka ɗauko mota aka sa ta a ciki, kuma shine kuma sai aka ciki
tun daga nan dai. To amma ba ƙarasa wannan bikin kaddamar wannan mutum?
A gaskiya ba ƙarasa ba, tana nan dan ta tafi, sannan shi tukti yawa tukti gwamna, sannan shi ma ya hau ya yi bayaninsa in brief. Yawa shi ma kuma ya yi ɗan maza-maza kawai shikenan, kuma shi ma kuma sai ya bita.
Kama malam na ji kana wajen, me ka gani ne?
Wato abin da ya faru bayan an buɗe taro da wasu 'yan jawabai da wasu aka kira suka yi, lokacin da aka kira ita minista da ta zo tana jawabi, an zuwa wani lokaci sai ta ɗan rike kanta haka. To kafin nan dai bayan faruwar abin shine security suke magana ko akwai ta ɗan musu bayanin ba ta ji daɗin jikinta ba. Amma to daga
bayan da suke tare kenan,
dan sun yi bayanin tana musu ta musu bayanin jikinta ba ta jin daɗin jikin. To kuma ma daga baya bayan ta zo ta tsaya tana jawabi, sai kuma ta ɗan jijiri haka ta rike kai. To kuma sai aka zo aka ɗan tallafe ta, hakan nan suka marmaza aka ɗauke ta zuwa asibiti. Bayan mataimakin gwamna ya zo ya yi bayanansa a taƙaice, sai kuma aka watse.
Sai dai a lokacin da muka garzaya asibitin koyarwa ba mu samu damar ganin ministan ba, sai dai an shaida mana cewa tana murmurewa daga sumar da ta yi. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Daga batun lafiyar kuma sai harkokin tsaro a jihar Kaduna, inda ake ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga masu garkuwa da al'umma, inda a daren jiya aka sace ɗalibai a makarantar Bethel Baptist a jihar Kaduna, kwana guda bayan sace malaman jinya a asibitin Kutare da ke Zaria. Ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto.
Addu'o'i da koke-koken iyayen yaran da aka sace a wata makaranta da ke marabar Ridan karamar hukumar Cikun kenan, lokacin da suka cika makarantar a wani rana ta Litinin, suna masu nuna shauki da damuwa akan halin da 'ya'yan suke ciki. Daya daga cikin iyayen da ke da ɗalibai a wannan makaranta, amma ɗan shi ya tsira kuma shugaban ƙungiyar Kristoci ta Najeriya Kanireshen jihar Kaduna, Rabaran Joseph John Hayabi, ya ce cikin ɗalibai guda 180 fa guda 28 kawai aka gani ya zuwa yanzu.
'Yan bindiga sun shigo wata makaranta da ake ce da ita Bethel Baptist Comprehensive High School da ke Damishi a nan hanyar Kujama. Sun kwashe yara a lokacin da suke kwance suna bacci. A makarantar muna da yara da suke zama a makaranta kusan 180, amma yanzu dai 28 ne kawai mun gani. Ya nuna sun kwashe yara 152. To wannan ya zama da damuwa da bakin ciki. To idan haka abun ya zama,
duk wani kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro na jihar Kaduna da kuma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ya ci tura. Saboda na yi ta kira ba su ɗauka ba, amma sun aike min da saƙon tabbatar min da cewa suna wajen wani taro ne na harkokin tsaro. Sai dai kuma masu sharhi akan harkokin tsaro na ganin hare-haren 'yan bindigan ka iya raunana harkokin ilimi. Manjuya hayashin kuma ritaya masani ne a karkokin tsaro kuma yana da irin wannan tunani.
To ko dai ba a kashe karatu gaba ɗaya ba an yi wa abin rauni domin ko ba komai a yanzu haka maganar nan da muke yi sakamakon wannan hari na baya-baya. Ai ita kanta hukuma a jihar Kaduna ta ba da sanarwar rufe wa'ensu makarantu har zuwa wani lokaci, ma'ana ana gudun za a iya farma wa'annan makarantu. Abin da wannan yake nunawa dai shine kamar har yanzu gwamnati ba abin da take yi. Domin in bamu manta ba can baya gwamnati ta tuba cewa harin da aka kai makarantan gara zai zamanto na ƙarshe akai harare a makarantu, amma bayan shi ga harare nan da yawa ana takaiwa kuma ba abin da gwamnati take yi. Kuma gwamnatin jihar Kaduna shi ya riga yayi magana tuntuni cewa abin da yafi dacewa shine a fuskanci ɗan bindigar nan, ana ganin ta haka za a samu sauki. To da amma fuskance su din ne ana yi, to da kila za a sarin cewa a samu saukin, amma a yanda abin yake ba wani alama da ya nuna cewa gwamnati tana yin wani abu akai. Saboda haka dole ne dai an riga an sa mutane ɗarɗar, iyayen yara hankalinsu ba kwance ba, su ma ɗalibai hankalinsu ba kwance ba. Ko ba a rufe makarantu ba karatu ba zai tafi yadda ya kamata ba.
Shugaban kungiyar Kristocin Nigeria Reshen Jihar Kaduna wanda dan ɗari kan Baptist din da ta kafa wannan makaranta ne Rabaran Joseph John Hayab ya ce yanzu dai iyaye na cikin wani hali kuma za su sauya sabon salo.
Shi dana da ke makarantar da ya tsallake ba zan iya ce ga da aka tsallake wasu rin ci ikon Allah ne. Damuwa yanzu shine abokanin shi, yan ajin su, sauran yan makarantar su, musamman wadanda yau ne ya kamata su fara rubuta jarabawa na NECO wanda an kwashe su, wanda wannan makaranta tana darikan mu ne. To iyaye suna da bakin ciki, iyaye suna da damuwa, dole ne mu dauki wasu matakai na gaba domin mu ga abin ba za mu saki bar irin wannan abin ya faru a makarantar mu ba.
Hararen yan bindiga a makarantun jihar Kaduna dai na ƙara ta'azzara saboda yadda adadin ke ƙara karuwa, saboda ko a subashin Lahadi ma sai da yan bindigan suka kai hari asibitin Kutare da ke kusa da Zaria, inda rundunar yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da sun sace mutane 8 bayan an yi batakashi tsakanin rundunar da yan bindigan da suka kai wannan hari cikin dare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, yanzu bari mu leƙa jihar Kano, inda a yau majalisar dokokin jihar ta sanar da dakatar da shugaban hukumar karɓan ƙorafi da yaƙi da cin hanci da rashawa Muhyi Magajiri Mangado har na tsawon wata guda. Ga Baraka Bashir da ƙarin bayani.
Dakatarwar ta biyo bayan wasiƙar ƙorafi da ofishin babban akantan jihar Kano ya aike wa majalisar bisa ƙorafin cewa shugaban hukumar ya ke karɓar akantan da ofishin ya aike masa kamar yadda yake a tsarin dokar jihar Kano. Hakan nan wasiƙar na zargin Muhi da ɗaukan wani mutum da yake kan matakin albashi na hudu a matsayin akanta a hukumar maimakon wanda aka tura masa. Bayan kammala karanta wasiƙar ne shugaban masu rinjaye na majalisar Alhaji Labaran Abdul Madari ya buƙaci majalisa da ta dakatar da Muhiri Mingado tare da miƙa ƙorafi ga kwamitin kula da hukumar domin gudanar da bincike,
wanda kuma ya saɓa wacce doka ta section 28 ta financial management. Shi wanda aka tura wannan guri sai ya ƙorafi ya rubuto a kan janar takarda, sai shi chairman ɗin kwamitin da kansa sai ya rubuto takarda, sai yake cewa shi ba zai aiki da kabashi ba. To wannan dukkanmu doka ce ta kawo mu, kuma bisa doka muke aiki, bisa wannan ya aiko. To mu kuma don a samu fiyafiyarin ya muka cewa to abinda ya kamata wannan gida ya yi shi ne muka ce to mun dakatar da shi wata ɗaya don kwamitinmu da muka kafa na anti-corruption ya je ya bincika.
Mun kuma zanta da shugaban gamayyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Reshen Najeriya, wato Human Rights Network, Comrade Haruna Iyagi, wanda ya ce bai kamata mu yi ya ki amincewa da akantan da aka tura masa ba.
Magana ta Allah ni a gare ni yayi kuskure, domin ma'aikatan nan ba ta Muhyi bace, ba ta wanda ya turo shi bace, ta al'umma jihar Kano ce. To tunda ko aka turo shi a zo ya aiki da shi, ba zai so mu nuna ba zai aiki da shi ba, sai ya fara aikin da shi. Basira Allah yana ba mutum da dama, to da zai hakura ya fara aikin da shi, in ya fara aikin da shi sai ya tsaya ga shin yana yin daidai ko ba daidai ba. In ba yin daidai, yana da damar da doka ta ce ya maida shi ko ya je ya yi kai abinna complain a wurin, ma'ana ya je ya korafi cewa wanda kuka turan fa baya yin aikin da ya kamata.
A yunkurin mu na jin ta bakin shugaban hukumar karbar korafi da yaki da cin hanci da rashawa ya ci tura, mun tura masa sako babu amsa. Haka zalika mun tuntuɓi EPA ɗinsa, ba mu samu nasara ba, amma mun samu labari daga tushe mai inganci da wani makusancinsa ya ce shugaban ya ce ba zai iya magana a yau ba, a dan bashi lokaci zai magana. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
An gaida Baraka. Yanzu kuma ga sani malamfashi da rahoto na musamman kan harkokin ilimi a Najeriya.
Ilimin shine ginshikin rayuwar kasa da al'ummarta. Kuma rashin wadatar sa gare su babbar fitina ce dake dakushe dukkan hanyoyin samun ci gaba ta kowane fanni. Wannan shi ya sanya kasashen Turai suka yi zarra ta kowane fanni na rayuwa. Sabanin abin da ke faruwa a kasashe masu tasowa wanda galibin su kan yi wa bangaren ilimi rukun sakainar tutu. A ce haka, to amma yanzu an fara farga daga bacci. Tunda hatta kai ga kasar Najeriya da ke Afirka ta yamma ta samu wata 'yar shekara 71 a duniya mai suna Mrs. Felicia Ifeanyiwa Marinze ta kammala karatu da bincikenta na samun digirin digirgir wato PhD a fannin harshen Faransanci, ɗaya daga cikin manyan harsuna uku da duniya suka yi tunkaho da su kuma ke amfani da su. A jami'ar Lagos ne za a bata wannan babban digiri ɗin. Kuma wannan shine karan farko a tarihin da za a samu 'yar shekara 71 a duniya ta yi karatun samun babban digiri na digirgir PhD tun kafuwar jami'ar. Mataimakin shugaban jami'ar Professor Oluwatoyin Ogundepe ya bayyana hakan ne kuwa a wajen taron da shugabannin sassa daban-daban na jami'ar da suka yi gabanin bikin yaye ɗalibai da za a yi jibi idan Allah ya kai mu a can birnin Eko wato Lagos. Ya ce ita wannan dattijiya Mrs. Felicia ita ce ɗaliba mafi ƙwazo da jajircewa a ɗaukacin dukkan ɗaliban da za a yaye su 15,753 a wannan bikin yaye ɗalibai na 51 tun kafin tarihin wannan makaranta.
A dangane da ita wannan dattijiya 'yar shekara 71 da ta kammala karatunta na digiri na uku wato digirgir PhD a Turance, ya sanya muka ce to wannan abu an ce gemu ba hannun ilimi to tabbas mun gani. Ko yaya manyan 'yan boko musamman mata suke ganin wannan kokari da wannan baiwa Allah ta yi?
Na zanta da Professor Helen Andau ta jami'ar jihar Kaduna wato Kasu.
Abun da abun mamaki kuma abun ya yi kyau. In dai matan nan a shekara 71 har za ta iya ta zona ta yi karatu ta samu ba wai ma kawai ta ci ba har ta iya ta zama overall base. Ai, it means yara ba su da dalili wanda ba za su tashi su yi karatun nan ba. Ba su da excuse wanda za su ce a'a. Ai, shekaru is not on that side. Ina ji wannan mata ya kamata, in fact, ai blowing trumpet in ya zama encouragement ma mata. Taba wannan fa kaka ne ma, amma ta zona ta yi karatu kuma ta samu har ta fita daga cikin wanda sun yi kokari a makarantar. Kai wallahi, abun mamaki, abun godiya, kuma abun farin ciki ne.
To prof, ina fahimta ki kina nufin wato babban abin a yaba ne a ƙara yaya ta shi don ya kwaɗaitar da sauran ƙananan mata da za su yi ai na samu digiri ɗaya na samu aiki ai shikenan kawai na zauna kawai sai in aure in haifi ƴaƴa na shikenan.
Ai, to ni ban sani ba, amma in zaka tambaya ai wannan tana maybe tana da yara, tana da jikoki, amma duk bai hana ta ba. Ka gane, in dai haka ta mama ne kuma ita kaka ne, kuma duka wannan abu bai hana ta ba. Ka in cinkan kai da ni mu mata mene ne excuse din mu fara mu yi ba.
Eh, kuma babban abin mamaki yanda
mataimakin shugaban
jami'ar ta Eko ta ke bayyanawa cewa ba ma kawai ta samu digirin ta na digirgir ba wato PhD a shekara 71, ita ce ɗalibar da tafi kowa hasaka da ƙwazo da cin jarabawa har da yabo a kai. Ko Faransanci ta karanta, ke sa suka ma sa shi a cikin hira da manema labarai na cewa to za mu yi sautan karatu na irin waɗannan ɗalibai.
Wallahi ma'ani dai in aka tambaye ni abinda zan faɗa, in dai mata mai shekara 71 za ta iya ta yi, shin ka me ya sa ke shekaran ki 30, 40, 50, 20 ba kake ki ba? Ai, abinda wannan mata ta yi ya nuna cewa a don kai matan aure ne da mama tana da iyali duka ba shi bane. It is not even an excuse. Ga shi da muna da wanda ita mama kuma ita kaka shekara 71 ta yi, ba wai kawai ta yi ba ma ta yi har ta making mark, you know, ta making, she has proven beyond reasonable doubt that yes, it's not as if ba ta je wurin bane kawai ta je, ta yi kuma ta zi tana cikin wanda suka yi kokari.
To prof a lokacin da kika yi PhD na san wayaya makaratin yake wannan shine zai sa mai sauraro ma ya fi ƙara ganin kokarin da wacce mata ta yi.
Ai da mu shi karatun PhD karatu ne wanda muhimmanci abinda zaka inganta shine kana ta research. Na gane kana bincike iri-iri because ai kai ma a area wanda kana suka samu PhD in kana da PhD ka zama an authority in that area. And for you ka zama authority a wannan field kuma sai kai ta bincike sai ka ki bincike to wannan mata dai na san da ta ta bincike ta ta research upon research ta gane kuma ai apart from ita ta samu satisfaction wata ta samu PhD din nan ai ta ma kara addition to the value of knowledge
wannan kage ya tabbatar da abin da Hausa ke cewa wai gemu baya hana ilimi
ni kan ni as a professor, honestly, I'm looking forward to even seeing the woman. I'm looking forward to meeting her.
Asalin ya dan sokan karatun kenan prof.
In Allah yarda, I will try. Ina so in ganta. Shekara 71. Ba ko ta ga karatu ba, kuma ba ta zo ta ita ne among the best, overall best. Ma mallan sani, ai wannan abu ya kamata ka zuba gani ne kawai. So ni in na samu lokaci zan je ma in gani. Just to appreciate and you know, most importantly ko a rayuwar nan a duniya, wallahi commitment ne. Yes, what one number ta nuna. Dagewa ta nuna kuma ta yi. So yanzu me yasa ni shekara na 40 sai in ce an yi bazan yan karatu ba. It means that ko ba na so in yi ne, ka gane? Ba wai ba haka kai ba. Ka kunna ka a duniyar Allah ka sa mind din ka kai za ka achieve kudin da kake. Ka ga ita sa tana so ta samu a 71.
Kuma babban abin da ya burge shine hukumar jami'ar Eko ta Lagos, the University of Lagos. Shi sanya ma suka sa wannan abin a cikin jawabin da aka yi na waɗanda za a yayi tun kafin lokacin ya yi a yayata wannan yana cikin sahun farko na abin da shugaban jami'ar kenan suka bayyana cewa daga cikin waɗanda za a yayi har da ɗan shekara 71 wanda ta samu babban digiri wato PhD da jirgin a fanni kuma ɗaya daga cikin manyan harsuna uku na duniya wato Faransanci.
Wannan abu da yamin daɗi.
Ta bakin Farfesa Helen Nadao kenan ta jami'ar jihar Kaduna.
Sai kuma jami'a ta tuntuɓa fannin kiwon lafiya.
Sunana Aisha Gumbero Bello. A gaskiya wannan matan ba ƙaramin bajinta ta yi ba. Ta nuna kalmar da ake cewa gemu baya hana ilimi ɗin nan gaskiya ne. Kuma mata dai a gaskiya dukkanmu kowace mace dai da ta san abin da ya kamata za ta yi alfahari da ita. A wannan shekarun nata a ce ta yi digiri ba na ɗaya ba ma ba na biyu ba digirgir. A gaskiya ta yi ƙoƙari ta yi bajinta kuma ta sa yanzu mata ya kamata mu tashi mu gani cewa shekaru ba za su hana mu karatu ba. Ya kamata mu tashi mu zage dantse mu nemi ilimi kamar yadda ita ma ta yi. Ta zama mana abun gwaji abun alfahari.
Eh to yakin ga galibi yanzu da mace ta samu digirin farko in ta yi kokari ne ta yi na biyu daga nan sai aure sai kuma na fara aiki shikenan amanta da al'amari na ilimi.
To ai duk rashin fahimta ne aikin nan ka kai shekarun ritaya kai ritaya akan ce retired but not tired. Ya kamata mutum kuma ya fita shi wani aiki daban banda wanda da ya yi. Mutum in ya yi aiki har ya gama ya yi ritaya ba cewa aka yi koma gida ya zauna ba. Dole za ka nemi wani aiki kuma ka yi ayyuka suna nan daban daban irin su NGO kuma dukkansu yanzu in ba ka yi wani digiri ko digirgir ɗin ba. Bara su ma saurari mutum ba so wannan karatun ya zama mana kusan dole ne mutum ya yi shi ba wai in an yi guda ɗaya digiri ɗaya shi kenan mutum yana ga ya yi digiri ya je ya samu aiki ya gama aiki ya yi ritaya sai ya koma gida ya zauna ba a'a ya kamata kuma a baza hannu a yi wani aiki daban wanda duk yanzu ba su ɗaukan mutum mafi ƙaranci da suke ɗauka shi ne master's degree na biyu to kaga yana da kyau mutum ya yi na biyu ya yi na uku inda halin yi.
Aisha Gombero, ma'aikaciyar kiwon lafiya mai murabus. Sani Shabu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFF ta ce za ta kara ba da dama ga 'yan wasan cikin gida na kungiyar kasar ta Super Eagles don su gwada iyawarsu tare da buga wasu wasannin sada zumunci da kasashen Canada, Kamaru da Ghana. Najeriya ta sha kashin gaske da 'yan wasanta na cikin gida a wasan sada zumunci da ta buga da kasar Mexico, wadda ta doke ta da ci 4 da nema a birnin Los Angeles na kasar Amurka a jiya Lahadi. To sai dai da yake zantawa da manema labarai jim kadan bayan kammala wasan, shugaban hukumar ta NFF Ahmadu Pinnick ya ce hukumar tana kammala shirye-shiryen buga wasu wasannin sada zumunci kafin soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya da za a soma bugawa a cikin wannan shekara. Najeriya ta yi amfani da 'yan wasan cikin gida kacokam a wasan da ta buga da Mexico, idan ka ɗebe Ibrahim Sanusi da ke takale da kungiyar Montreal, wanda shine kaɗai ɗan wasan da ke takale da kasashen waje. Ahmadu Pinnick ya ta'allaka kashin da kasar ta sha da rashin gogewar 'yan wasan na cikin gida da kuma saurin zura musu ƙwallo da aka yi. Kungiyar ƙwallon kafar Crystal Palace ta kasar Ingila ta bayyana tsohon ɗan wasan Arsenal Patrick Vieira a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan ta. Vieira ya taɓa lashe gasar Premier sau uku a matsayin ɗan wasa da kungiyar ta Arsenal, haka kuma ƙwazonsa ba yabo ba fallasa a zaman kocin da ya yi a ƙungiyoyi biyu. Vieira ɗan kasar Faransa yana da jan aiki a gabansa makonni shida kafin Palace ta soma fafata gasar Premier da kungiyar Chelsea a sabuwar kakar wasanni, yayin da kuma 'yan wasan kungiyar da dama kwantiragin suke kokarin karewa. Rahotanni na bayyana cewa shahararren ɗan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italia Cristiano Ronaldo yana nan yana shirin tsawaita kwantiragin sa da kungiyar a kokarin dinke baraka tsakaninsa da sabon kocin kungiyar Max Allegri. An ruwaito jami'in kasuwancin ɗan wasan Jorge Mendes yana kai komon ganin an tsawaita zaman ɗan wasan ɗan kasar Portugal a kungiyar a bayan ƙarshen sabuwar kakar wasanni mai zuwa da kwantiragin sa zai ƙare. A can baya dai Ronaldo ya bayyana rashin jin daɗinsa akan takun saka tsakanin shugabannin kungiyar da tsohon koci Andrea Pirlo, wanda ya sanadiyar raba garinsu a cikin bazara. Kungiyar ta fuskanci koma baya sosai a wannan kakar wasannin da ta gabata, inda a karon farko ta rasa kofin gasar Serie A ta kasar bayan da ta kwashe tsawon shekaru tara a jere tana lashe gasar, haka kuma ta yi wajaro daga gasar zakarun Turai a zagayen 16. A fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya sami kaiwa matakin kwata final na gasar tennis ta Wimbledon ta bana bayan da ya nasarar doke dan kasar Chile Christian Garin. Djokovic da yanzu haka yake rike da kambin gasar. Ya doke Garin ne da turmi uku a jere, wanda ya bashi tikitin fafata wasan kwata final na babbar gasa karo na 50. A bangaren mata na gasar ma, mace ta farko a duniya Ashley Barty ta sami kaiwa matakin na kwata final na gasar karon farko a tarihi, bayan da ta doke Barbora Krejcikova wadda ke rike da kambin gasar French Open ta mata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Hanifa, a takaice, jami'ai sun faɗa a yau Litinin cewa wasu 'yan bandiga masu garkuwa da mutane sun kwashe 'yan makaranta 140 daga makarantarsu ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya. Maharan sun bude wuta akan makarantar ta Bethel Baptist da ke jihar Kaduna da sanyin safiyar yau Litinin suka sace galibin 'yan makarantar 165 da ke kwana a cikin makarantar. Malaman sun faɗa wa manema labarai cewa ba su san inda aka kai 'yan makarantar ba. 'Yan sandan jihar Kaduna sun ce sun kubutar da ɗalibai 26 da kuma malami guda. Sace 'yan makarantar na yau Litinin yana cikin garkuwa da mutane da ke faruwa a arewacin Najeriya, wanda ake yi domin karɓan kuɗin fansa. Bayan gwamnatinsa ta gaza cimma adadin rigakafi na ranar samun 'yancin kai, gobe Talata shugaban Amurka Joe Biden zai kira ga al'umman ƙasar da ba su yi allurar rigakafi ba da su je a musu domin kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus, musamman sabuwar nau'in cutar da ke tada hankali. An shirya Biden zai jawabi akan yaki da COVID-19 a fadar White House da kuma shirin ba da rigakafi, yayin da ake kara bayyana damuwa game da sabuwar nau'in cutar ta Delta da ke yaduwa a fadin kasar. A ƙarshe, tsohuwar shugaba ta farar hula a Myanmar da aka hambarar da ita Aung San Suu Kyi ta sake bayyana a gaban kotu a yau Litinin a babban birnin kasar Naypyidaw domin saurarenta akan zargin cin hanci da gwamnatin sojojin kasar ke mata, wadda ta hambarar da gwamnatinta a farkon wannan shekara.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Sabir Isa nake muku fatar alheri.